سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوحة إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله سبحانه وتعالى قديا ديهات أمو وانا مسألة من البركة دومن تيجبا درسنا تفسير القرآن من جرمة wanda yau muna hudu da watan azumi na ramadana Allah amshi ayyukanmu Allah ba mu gamdakatar da tawfiki domin ribatan wannan watan insha Allah za mu tashi yau a darasin namu tafsirin namu ne za mu tashi a suratu tin wannan suratu tin ko kuma suratu tin suratu tin kenan sura ce wadda take makkiya an sabkota kafin hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana da aya 8 kace kan aya 8 gare ta wannan sura tana bayani akan mawdu'ai guda biyu wanda su suka hito wahili a mawdu'an da take bayani na farko tana bayani akan karramawar da Allah madaukakin sarki ya wa dan adam sannan na biyu tana bayani akan imani da ranar sakamako da ranar bincike da sakamako ranar tashin kiyama wannan abin take rakkazawa akan shi mafi yawan abin da take bayani akan shi tana bayani akan wannan abin wannan sura Allah madaukakin sarki ya bude ta da rantsuwa da wasu gurare guda uku guraren annabcin wasu manya daga cikin annabawa wanda suke suna daga cikin ulul da azumi miyar rusul gurin annabcin annabi Isa da kuma gurin annabcin manzalar sama da kuma gurin annabcin annabi Musa rantsuwa an yi ta ne akan cewa Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam a sura wadda tahi mafi tsayuwa mafi dacewa mafi kyau sannan kuma hallo Allah ya bayyana cewa idan bai yi godewa ba Allah bai tashi ba da ayyuka na kwarai da biyayya ga Allah da manzon shi to kuma zai koma na kasan kasa a cikin wuta fi darakal asfali minan asfali safili sannan kuma hallo sai ayat ta dawo take bayani akan cewa bayan dukkanin dalilu sun tabbata surat take bayani a ƙarshe bayan dukkanin dalilu sun tabbata me zai sa dan adam ya dinga karyatawa da ranar sakamako yani kafiri ya dinga karyata da ranar sakamako baitin ga dalilai da suke nuna mushi Allah shi ya halitta dan adam din nan a surar da tahi kowace sura ya karrama yanayin halittar shi ta yanda kyawun halitta babu kawai dan adam to Allah da yema wannan kuma yace zaka mutu in ka mutu zaka tashi zai saka wuta ma me yasa kake karyatawa kuma alhali kowa ya yarda cewa Allah madaukakin sarki ya hi duk wani mai hikima ya hi duk wani mai hukunci iya hukunci to me yasa kake karyatawa da addini a wannan a takaice shine ababan da wannan sura take mu'alaja suratu at-tin tana da wata daraja mai girman gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana bulaguro yana kokarin a raka'a ɗaya daga cikin sallolin shi ya karanta ta suratu at-tin daga Barra bin Azib hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito a sahihansu Barra bin Azib yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qara'u fi safarihi yana karanta a cikin bulaguran shi fi ihda raka'atayn a ɗaya daga cikin raka'o'i guda biyu da yake domin sallah mai raka'a hudu ana maida ta raka'a biyu ko to a ɗaya daga cikin su yana karanta bittin yana karanta bittin wa zaitun yana karanta wannan suratu at-tin yana karanta ta Barra bin Azib yace fa ma sami'tu ahadan ahsanu sautan aw qira'atan minhu Barra bin Azib yace ban taba jin ba wani wanda yafi manzon Allah sallama kyawun sauti na qira'ata alquran kenan ma'anar shi manzon Allah sallama yana karanta ta karanta wadda yana bayyana ma'anonin ta kai kace kana fassartawa barabil azu yace bai taba jin ba wanda yafi manzon Allah sallama kyawun qira'a kenan tana daga cikin surorin da manzon Allah sallama ya bata muhimmanci abulaguro yana yawan karanta ta abulaguron shi sallah ta abulaguro wada je wannan ita cikin surati tin insha Allah malam sai ya karanta mana rantso wannan da aka yi bayan su kuma hallo sai ya karanta mana sauran ko ya karanta mana surar gabaki da in ya so ya karanta mana ayoyi guda uku daga baya
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
وأن إتتي سورة التين من ظل سمعنا كرن تاتا أتكم بلا قريشي وأن دي رويتو أتكم سلوني إنين أتكم بلا قريشي wanda ya rawaito wannan hadisi yace da yaji manzo Allah yana karanta ta bai taba jin bawani wanda yayi manzo Allah sama sauti na ko mutum yayi kokarin bata muhimmanci wannan sura ya danga tunata ya danga sa ta kota a cikin abin da yake karantawa domin koyi da annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun ba babu in yana cikin bulaguro ya tuna da manzo Allah sama yana kokarin kiyaye karanta ta lokacin da yake cikin bulaguro to zamu dauki ayoyi na guda uku wanda rantsuwa ne gabaki ɗayan su mala ya karanta mana su insha Allah sai mu yi bayanin su sannan kuma mu dauki wasu ayoyi haka haka insha Allah
wattini wazaitun wa turisinin wa hadhal baladil amin
wannan ayoyin guda uku dukkanin su rantsuwa ne Allah madaukakin sarki yayi da wasu ababe da suke halittu ne Allah shi ya halice su shi kuma daman ka'ida ce Allah madaukakin sarki yana da damar ya rantse da duk abin da yaso daga cikin halittun shi amma su halittun bai halitta a gare su ba su yi rantsuwa sai da Allah shi kadai man kana halifan falyahlif billah haka manzo Allah sai yace duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantsuwa da Allah duk wanda yake so ya rantsuwa ya rantsuwa da Allah man halafa bighayri llahi faqad ashraka wanda ya rantsuwa da wannan Allah ya yi shirka ya sha bamban lokacin da kai rantsuwa da wani Allah shin ka hararo wannan wani Allah haƙƙin shi ɗaya da Allah matsayin shi ɗaya da Allah shirka ce babba ko kuma a kana ganin dai ko yana da darajar da a iya rantsuwa da shi to shirka ce karama ita kenan dai da gurgurdan kudirin da mutum yayi lokacin da ya rantsuwa da wani Allah amma dai mutum ya nisanci rantsuwa da wani Allah gabaki ɗaya annabi ne shehu ne dutsi ne takwaran kwatsa ce kawai da mutanen da magaram rantsuwa da takwaran kwatsa mutanen maraji kuma rantsuwa da me yake suna baki dogo ko makamanta haka Allah ke yi wannan duka suna cikin shirka jai sai Allah madaukakin sarki ya ce wattini wazaitun Allah ya ce na rantse da attin da kuma azzaitun wannan attin da azzaitun attin me yake suna itaciya ce wanda take da ɗaya ana ci suna zaki kala kala ne tin din da akwai mai kaya a shauki da akwai wanda baya da kaya kala kala ne tin din wanda bamu da su dai anan da gurin amma nan daga kauta yani kawai irin Libya da Tunis da makamanta haka duka kana samun su amma dai bamu da attin dai bamu da shayara anan gurin duk da wasu suna kokarin fasarta su ce bauri ko makamanta haka almuhim dai bamu da dai yani bisha amma dai yani dau da me yake suna wanda ne ƴaƴan icce ne kamar su zaitu ne yake yana da fa'ida a jikin dan adam wada daga cikin kala-kala na tin da akwai tin shauki wanda shi galiba ana yawan ganin shi a wannan kawar goiba cikin shi yake da ƴaƴa amma idan yayi goiba zaki da kamshi wada amma kuma bayan shi shi kuma wata shi ba a ci ita kuma goiba wata shi ta da ci wata shi kuma hallo me yake su ma kaya gare shi wada was zaitun kuma hallo Allah ya rantsuwa da zaitun shi zaitun alhamdulillah muna da shi ana kawo mana shi ma ana shibka shi amma dai ba ita bace ba hakikanin wanda ake shibkawa anan amma dai ana kawo shi shine olive dai zaitun dai wannan wanda muka sani wanda ana amfani da man shi wajen da yake suna cin abinci wajen yin abinci wajen da yake suna shahawa a jiki wajen magunguna sannan kuma ana amfani da garin shi da ƴaƴan shi ana ci da sauransu da saiwar shi ababe da dama fa'ida gare shi to wannan attin da azzaitun malaman tafsiri sun dan samu sabani shin ana nihin itacen karankan su ne Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su ko kuma ana nihin Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da asalin inda ake samun su da yawa su ne baitul maqdis ko kuma da Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da wasu duwar watsi a nan wajen baitul maqdis din sunan su ɗaya sunan shi tin ɗaya sunan shi zaitun sai samu sabani amma dai mahama yakun dai shine dai bayya huta dai daga wannan ma'anonin kuma menene abin da yasa aka zabo wannan aka yi rantsuwa gurin annabcin annabi Isa ne shi dai baitul maqdis ya kasancewa su a tin din kasancewa nan ne asalin su nan suka yi yawa a baitul maqdis ko kuma kasancewa me yake suna jabal ne sunan wani duwatsu dutse ne anan ya kuma kasancewa tin din ne ake rantsuwa da shi kasancewa shi ne nan ne asalin shi wada shi ne watin Allah ya rantsuwa da me yake suna wannan itace wannan ta atin da kuma zaitun mala ce haza qasamun ay uqsimu bitin wa zaitun li barakatihima wa azimi manfa'atihima Allah ya rantsuwa da su saboda albarkar su da girman fa'idar su ابن عباس يتي هو تينكم الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت ابن عباس يتي تين ان دي دا اكا يرنسوا دا شي تين ان دا اكي تي اتين كده وان دا اكي تين سرون شي سنكم هالو وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت دا كما زيتون ان دا كي ماسو يعني وانا دا جكينشي كي ماسي مي دا جكينشي شيني دا اكا يرنسوا دا شي قرن عبد الله بن عباس ikrima dai daga cikin malaman tafsiri na tabi'ai yake cewa aqsama Allahu ta'ala bi manabiti tin wa zaitun Allah ya rantsuwa da guraren da suke babbagowa sune yani baitul maqdis ikrima ya ce fa inna tin yanbutu kathiran bi dimashq wa zaitun yanbutu bi baitul maqdis shi kuma tin yana yani inda yake yawan babbagowa a dimashq shi kuma zaitun a baitul maqdis to sai Allah ya rantsuwa da shi wanda wannan guraren ne dai wanda makubbuga annabcin annabi Isa wada kenan dai Allah ya rantsuwa da itacen nan saboda darajar su sai kuma Allah madaukakin sarki yace wa turi sinin kuma Allah ya rantsuwa yace na rantsi da turi sinaa turi sinin shine dai turi sinaa wanda aka bayyana a cikin suratul mu'min aka ce wa shajaratan takhruju من طور سيناء تنبت بالدهن وسبل للآكل
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبل للآكلين
وانا قال انا اتكلم وانا سورة المؤمنين ودا نئمة ديوا باي هيتي وشجرة تخرج من طور سيناء دكما قال يا حبقو ما متاني شجرة wata bishiya wada tambitu yani takhruju min turi sina wada take hutowa a turi sina a dur jabal ne wani dutse ne wanda ake ce mishi sina'a wada tana hutowa anan gurin tambitu bidduni tana hutowa tana hudda mai kuma hallo sabigin da akin kuma hallo ana yin miya da ita ciyata wata bishiya ce bishiyar zaituni haka ana hudda mai sai kuma hallo ana yin abinci da ita aimiya da ita je kenan kaga wannan shine istikdamin ana ce mishi turusi ne ana ce mishi turusaina to Allah ya yi ruwan tsawa da shi tur sunan
jabal din ne sinin ko kuma sina'a mai albarka ko kuma mai kyau ma'ana kalma sinin ko kuma sina'a mai albarka mai kyau
wada shine alama okay sai kace wa turusi Allah ya rantsuwa da dutse na turusi ne shine mai albarka mai kyau
me yasa ya kasance yana da albarka a nan gurin aka ba ma annabi Muhammad annabi Musa annabci Allah ya mishi magana wa kallama Allah Musa taklima aina ne ya abku a kan wannan jabal falamma tajalla lil jabal ja'alahu dakka'a wa khara Musa sai ka duka a wannan inni anastu naran lalli adi da duka wannan fasalar ta abku ne a wannan me yake so a dutse
shine dutsen turusina shine ma zai ce aqsama Allahu bil jabal al mubarak Allah yayi rantsuwa da wannan dutsen mai albarka wanda alladhi kallama Allahu alaihi Musa kallama Allahu alaihi Musa akan shine Allah madaukakin sarki yawa annabi Musa magana shine turusina ko kuma kace turusinin kawai ne zo a cikin suratul zaitun a cikin suratul tin aka ce turusinin a cikin me yake so asoyi da mu'min turu sayna'a duka dai sunan shi ne shine yana da bishoyi da yawa kuma yana da kyau kuma yana da albarka shi yasa aka sanya mishi suna haka dai daga cikin malaman tafsiri yake cewa an sanya mishi suna sinin da sayna'a li husnihi saboda kanshi wali kaunihi mubarakan saboda kasancewa shi yana da albarka kuma hallo yana da bishoyi masu kyau masu yani wanda suka sa shi ya zama to kawatacce shi yasa ake ce mishi sinin ko kuma sayna kida wannan rantsuwa ne da gurin da aka ba annabi Musa annabci ko kuma a gurin da yani Allah madaukakin sarki wa annabi Musa magana kuma hallo sai abu na uku guri na uku wanda aka wa wani babban annabi daga cikin manyan annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma cikamakin annabawa shine wa hadal baladul amin Allah ya ce kuma ina rantsuwa da wannan gari mai aminci shine garin Makka garin Makka balad ne gari ne sannan kuma hallo aminun ne mai aminci ne wa man dakhalahu kana amina inna awwala baitin wudi'a lin nasi lalladhi bi bakkata mubarakan فيه للذي بكته مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وانده يشجي وانده قرر يا ده أمن تي ده كنت يعانك كيش يساك سيأمشي البلد الأمين كما الله كسر كي بينا أولم يروا أن
أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم
الله ما أوكي سلكيت كيتم بيم يكي دي عم شركي بس قبا الله يا سنيا حرمي مي أمنتي مكة دليل مي أمنتي دليل وانا حرمي المهم كان عندي garin abu rantsuwa ta uku ta afku ne akan makka inda mabubbuga annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kidan wannan sune gurare guda uku wanda Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su na harko watin wa zaitun Allah ya rantsuwa da iccen atin da zaitun kasancewa inda yake bubbugowa nan ne asalin gurin annabcin annabi Isa shine baitul maqdis ko a ce sham ala wajhi umum a ce sham ala wajhi umum sanan kuma hallo na biyu turusinin Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da dutsen turusina yayi rantsuwa da shi na hudu kuma na uku kuma afwan shine wa hadal balad amin Allah yayi rantsuwa da garin makka gari mai aminci wannan garurukan guda uku ko kuma guraren guda uku Allah yayi rantsuwa da su saboda karrama karrama su saboda kasancewa su gurare ne na mabubbuga annabawa daga cikin manyan annabawa wanda suke ulul azmi min ar-rusul ulul azmi min ar-rusul guda biyar ne da akwai
wa idh akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha
kuma ga ta a cikin shari'a lakum min ad-din ma
shari'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuha wallazi awhayna ilayk والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه
ونسوني أنبا ونسكي أولي عزم من الرسل نفرقوا أنب نوح نبي أنب إبراهيم بايشكما أنب موسى wannan tartibin zamanin su bayan annabi Musa annabi Isa bayan su kuma cikamakin annaba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sune ulul azmi na rusul to wa'innan daga cikin ulul azmi na rusul kuma halo da akwai uku wanda sune ashabus shara'il kubra a cikin ulul azmi na rusul da akwai guda uku sune ashabus shara'il kubra ma'abuta shari'a mai girma wanda ta wanzo har yanzu duniya ita ce take ja sabanin kuma an sa shahewa su sune na farko annabi Musa shari'a da aka bashi ta inda yake suna a Taura bayan shi annabi Isa injila bayan shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya shahe duk wata shari'o'i da aka zo ta zo kayinta to shi yasa aka yi rantsuwa da su wa'annan guda uku wadai aka yi rantsuwa da guraren annabcin su al-allama ibn kasir yake cewa a cikin littafin shi a cikin tafsirin shi yake cewa zahaba ba'dul a'imma wasu daga cikin manyan malamai na tafsiri sun tahi ila anna hadhihi mahalun thalath akan cewa wayannan gurare ne guda uku ba'atha Allahu fi kullin minha nabiyyan mursalan Allah ma'aukin sarki ya turo daga gurin kowannan guraren guda uku ya turo annabi wanda yake manzo min ulul azmi kuma dukkan su suna cikin ulul azmi kawai yanda bayani ya gabata ashabus shara'il kibar ma'abuta shari'a mai girma wanda muka bayyana dai fal awwal guri na farko sai aka fara da karamin guri zuwa babba zuwa babban na ƙarshe aka fara da annabi Isa gurin da aka turo annabci annabi Isa sai kuma aka zo zuwa gurin annabi Musa wanda ya yi annabi Isa sai aka rihe da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi dukkanin annabawa haka ne aka fara yace fal awwal guri na farko mahallatu tin wa zaitun gurin da wannan ita yake bubbugowa tin da zaitun wahiya baitul maqdis shine baitul maqdis wanda dai yanki ne da ake rikici akan shi a yau da yake suna a Palestine tsakanin Isra'ila da Filistin su Isra'ilawa suna so su kwace gurin da ƙarfi da yaji ɗan Filistin gurin su ne kuma ake ta zub da jina ne dai ta dalilin wannan Allah taimaka Allah sai alkhairi Allah ya agaza mu musulmi Allah ya sa su samu galaba akan makiyarsu kuma Allah sa abin ya zo musu da sauki kuma Allah kar ya kafire da kafirci kayan guri na farko kenan mahallatu tin wahiya bi baitul maqdis yace allati ba'atha Allah fiha Isa a wannan baitul maqdis anan Allah ma'aukin sarki ya turo annabi Isa wa thani guri na biyu kuma hallo ibnu kasir yace turu sinin wa huwa turu sinaa shine turu sinin shine dai turu sinaa wanda aka hadi a cikin suratul mu'minin yace allazi kallama Allah alaihi Musa ibn Imran wanda akan shine Allah ma'aukin sarki yawa annabi Musa dan Imrana ya mushi me yake suna magana wa thalis guri na uku al baladul amin gari mai aminci shine makka allazi man dakhalahu kana amina wanda ya shige shi ya zamto mai aminci a duke shi mai aminci a jin aran shi wanda in ka shiga makka kana da aminci a dukiya aminci a ranka bal hatta da in ka shiga makka kana da aminci a wajen amsa addu'a kana da aminci a wajen lahiya aminci ce ta kowane bangare kuma kana da aminci akan addininka haza wannan ke shi da sifa ta makka ibn kasir yace wa huwa allazi arsala Allah fihi muhammadan a wannan gurin ne Allah ma'aukin sarki ya turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah yayi rantsuwa da wa'annan ababan da wa'annan guraren masu albarka masu daraja guraren turo wa'annan annabawan manyan annabawan nan Allah ya yi rantsuwa akan me kai ka san abin da aka yi rantsuwa akan shi mai fa'ida ne mai daraja ne mai girman gaske to Allah ya yi rantsuwa da wa'annan ababan masu fa'ida masu mutunci masu daraja ba dan komai ba dan akan wani abu mai fa'ida dan a jawo hankalin dan adam wadah wani kayan su ne me yake da suna amma ya magana shin mutun ya iya zuwa ya ce wattini ya rantsuwa ko zaitun ba ya litta ba dan kan mutun ya ga eh ya zo alqur'ani yani ba shi ba yake cewa kai ma za ka yi wannan janabin Allah mai dauke sarki ne shi kadai yake iya rantsuwa da duk abin da yake so amma wani shi daga cikin bayi ba ya taba su yi rantsuwa da wani Allah sai da shi shi kadai ko su yi da su yi rantsuwa da sunan shi ko su yi rantsuwa da zatin shi ko su yi rantsuwa da sifa daga cikin sifofin shi wazi Allah ya taimaka sai mu ga akan abin da aka yi rantsuwa jawabul qasam shine malamai suke cewa in aka yi rantsuwa wallahi tallahi to ana jiran jawabul qasam wallahi tallahi maza yanzu rantsuwa ce muka gani me muke jira jawabul qasam amsa ta rantsuwa in mutum ya ce wallahi tallahi ai ana jira ya ce wallahi tallahi maza me akai ya faɗi amsa akan me ya rantsuwa to yanzu shine zamu gani shine malaman tafsiri da malaman nahwu suke ce mishi jawabul qasam amsa ta rantsuwa jayyid hudda
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب
نعم يا إسحاق أيوم قد أبي سمسنا لك الجنة الجنة إن شاء الله جيد jawab al-qasam shine Allah ya yi rantsuwa da wayannan ababan guda uku akan laqad khalaqna haqiqa laqad khalaqna haqiqa mun halci al-insana dan adam mutum fi ahsani taqwim amma fi kyawun huska fi ahsani taqwim amma fi kyawun huska Allah ba uke saki ya yi rantsuwa dan ya bayyana ma dan adam Allah ya halicce shi a surar da tafi kowace sura kyau fi ahsani taqwim amma fi kyawun daidaito amma fi kyawun gani amma fi kyawun sura at-taqwim asali shine at-ta'dil a daidaita abu a addala abu to amma fi kyawun daidaito da mekewa shi yasa babu halittar da za ka gani kace ta hidan adam to komin kenta hatta barewa da kaho zako zako a sama ko mun kenta hammace ji woni liya yake ta hiya babu halittar da za ta yi dan adam ke duk halittun Allah ba ke sarki babu wanda ta kai dan adam ke yani halittar dan adam to za mu gani wani ne daga cikin shugabanni yayi rantsuwa ya ce wallahi tallahi ya ce wa matar shi wallahi tallahi in baki wata kyau ba na sake ki sake uku ramaran ba ta duba ta ga kai anya kwa za mu gani insha Allah wannan aya kuma ita ta warware matsalar wannan aya ita ta warware matsalar a ƙarshen tafsiri insha Allah za mu ishara zuwa ga wannan kissa laqad khalaqna al-insana Allah ya ce haqiqa mun halicci dan adam fi ahsani taqwim amma fi kyawun matsaya amma fi kyawun huska amma fi kyawun wannan yani halitta wannan yake nuna cewa Allah ya karamta dan adam ya darajta shi to amma wa didda kin huskar shi didda kin halittar shi idan bai yi ba aiki sun maradadnahu asfala safili sannan Allah mai sarki zai maida shi mafi kaskancin kaskantu ya maida shi zuwa ga darakil asfali minan karshen cikin wuta idan bai yi ba aiki na kware wazi shine mai kyau sunan Allah mai sarki kenan a wannan sura ya bayyana cewa Allah halicci dan adam a mafi kyawun sifa da kyawun huska da kyawun daidaita sannan kuma hallo daga bai daidai wa daida hannaye mafi kyau a tsare kawuwa a tsare ga huska bayyana bindi bayyana mai kyau suna kaho bayyana waye a tsari mai kyau in ya so ya kwanta ta kowane bangare zai kwanta in ya so ya zauna zai iya yin zama irin na daraja na mutunci Allah madauki sarki ya karanta an Adam da wannan kuma Allah madauki sarki ya bayyana mana a cikin suratul Isra
laqad walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
نعم الله ما أكي سلكي أبينا وانا آية وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حقيقة من كرمت أن آدم متنكنا وحملناهم في البر والبحر من أكيش من أورا شيء رأيو في البر كان كسا كوكما في البحر كوكما أتكين تيكو يتهاو دا me yake suna da jirgin ruwa inda yake so yake yani wannan yana daga cikin khasiyatin dan adam sannan kuma hallo warzaqnahum min at-tayyibat Allah ya ce maka arzika shi da dada dan ababe kikkiawan ababe wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila Allah ya ce na fifita shi akan mafi yawa daga cikin halittun da na halitta kaga wannan yake nuna cewa dan adam an kautata halitta shi sannan kuma hallo an karamta shi an darajta shi wannan shine tafsiri da malamai suka wa wannan aya laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim sannan zamu ga tafsiri na biyu insha Allah ko ko bamu kai ba ma in mun kai insha Allah bayani zai zo kenan fi ahsani taqwim baitin Allah ya kyautata sifar shi sai kuma Allah ya kyautata kwakwalwar shi yana fahimta yana ganewa ya kyautata zuciyar shi ya kyautata mishi magana yana magana yana bada amsa yana saurari yani wannan duka sifofin da Allah mai sarki ya wa dan adam Imam Mujahid yayin daga cikin malaman tafsiri na tabi'i yake cewa na malaman na cikin tabi'i yake cewa ahsani taqwim ahsani sura wa abda'i khalqa mafi kyawun huska ko kuma mafi kyawun hoto mafi kyawun kuma hallo halitta dan adam haza sai Allah mai sarki yake ce sun maradadnahu to tare da wannan kin huskar da kin halitta da kin jikin nashin nan da yake tawo kare shi in bai ba aiki na kware sun maradadnahu sannan zamu maida shi asfali safilin mafi kaskancin kaskatu shine fi darakil asfali min annar kawai da malamin tafsir ta ce a mafi kasan kasa daraja ta karshe ta wuta za ka shi domin ita wuta darajarta ai daraja an kai an ce daraja sama ne kake karawa kada samu daraja ko to ita wuta daraja ta kasa ne ake shine ad-darakat hada innal munafiqina fi ad-darakil asfali min annar darak mafi kai daraja ta karshe ta wuta can jiki hada ita kuma aljanna daraja ta sama sama shi yasa al-firdaus al-a'la mafi daukaka aljanna manzo Allah ce in zaka roki aljanna kaka ce iya dai ta daya ma ko maka manta kala roki ta sama sai ka dage kai aiki da kwana wazi Allah ya taimaka summa radadnahu asfala safilin mala yace summa anzalna darajatahu ila asfali safilin sannan idan bai ba aiki na kwarai za mu sako da daraja nan tashi da kyawun nashi zuwa ga mafi kaskance ce daraja li adami qiyamihi bima bimujibi ma khalaqnahu alayhi saboda bai tashi ba da abinda aka wajibta mishi na halitta نن غوديوا الله حيث لم يشكر نعمه خلقنا له في احسن صوره سبب بي غوديوا با wannan halitta da aka mishi bai tashi bai ibada bai tashi bai mai da hankali akan biyayya ga Allah mai cikin sarki shine mala a tafsiri yake cewa falizalika sanarudduhu ila asfali safin wa hiya jahannama shi yasa zamu kashi zuwa ga mafi kaskancin kaskatu shine wutar jahannama mujahid da hasan suke cewa asfali safilin asfali darajatin na mafi kaskancin daraja ta wuta yani kololuwa karshe ta daraja ta wuta nan za ka shi in bai ba aiki na kware dukkan halittar tashi duk karamta shin da aka yi duk matsayin da aka bashi in bai ba aiki na kware wannan gurin da za ka shi wannan shine tafsiri na me yake suna na farko da aka wa wannan aya shine tare da kin dan adam to in bai ba aiki na kwarai za a kai shi zuwa ga mafi kaskancin kaskatu a cikin wutar jahannama za a kai shi daraja ta karshe ta wutar jahannama illal ladina amanu banda wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai su wannan makomarsu ina ce aljannati falahum ajrun su wannan suna da lada ghayr mamnun ghayr maqtu bai wanda bayya yake wa wanda suka yi aiki na kwarai su ina yani kan halittar ma ƙara ƙara za ta yi su makomarsu shine da yake suna aljanna illa shine Allah ya toka ciya ce a dan adam din da aka yi wa kyakkyawan sura wannan wanda za a kai shi asfali safilin banda mumune shine Allah ce illal ladzina amanu banda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari na kwarai sannan ko wa'annan sakamakon su falahum ajru wa'anna suna da lada ghayru mamnun wanda bayya yankewa wannan shine tafsiri na farko da aka wa wa'annan ayoyin guda biyu tafsiri na farko na biyu shine wanda Dhahhak yake cewa da Allah ya ce summa radadnahu asfala safilin ay radadnahu ila ardhil umar mun kai shi zuwa ga mafi kaskanci halin shekaru shine shekarun tsuha wa huwa al-haram ba'da shabab shine tsuha da mutum yake bayan ya zama sarmai wa dha'f ba'da quwa raunin da yake samu bayan ya yi karfi dan adam laqad khalaqa al-insana fi ahsani taqwim ba'da hayy fa'tauku fasara nan tadhahak laqad khalaqa al-insana fi ahsani taqwim tabbas man halicci dan adam Allah ya ce a mafi kyawun sura mafi kyawun huska mafi kyawun matsaya da kyan shi da kwarin shi da komai sannan sun muradadnahu asfala safilin sannan kuma muka maida shi zuwa ga mafi kaskancin kaskalto in ya tsuha bayya iya aiki bayya iya motsawa bayya iya cewa komai ya kwakwalwar shi ta koma ga wata yaro ya ba huska ta kwabe ta yi kasa ba abin dariya ba ne ba Allah ya taimaka wadda haka zai kasance rayuwar shi illal ladzina amanu banda wanda suka yi imani to su ko sun tsuho ba sa iya aikin gasa sun tsuho ba sa iya yin aikin ladan su yana nan illal ladzina amanu banda suka yi imani wa amilu salihati suka yi kuma aiki nagari a zamanin sabartaka su suka yi aiki nagari na kwarai to wa'annan ko da sun tsuho ba sa iya aiki falahum ajrun ghaymun suna da lada wanda ba yankewa kana zuwa masallaci kana zuwa gurin karatu kana mai da hankali akan ibada kana azumi kana waye in ka tsuho baka iya yin wannan abin to Allah madaukakin sarki yana rubuta ba lada wannan shine fassara ta Dhahhak wanda kuma tana da yani shawahid a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yake bayyana a cikin surat al-hajj wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'an wadih na'am Allah yake cewa daga cikin ku yani baitin ya fara magana tun harkon aya ya ayyuhan nasu
ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin liyubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا
تو محل الشاهد ومنكم من يتوفى daga cikin ku da akwai wanda yake mutuwa tun kafin ya tsuha ومنكم من يرد الى ارض العمر da cikin ku da akwai wanda ake barin shi har ya tsuho ya girma ya kai zuwa ga arzul umri mafi kaskancin shekaru shine ya zamto tsoho ya dawo ya rayuwar shi ta yarinta ka gan shi da hankali da komai amma kwakwalwar irin ta yara wadda ka gan shi da yana kokarin zuwa jami'i amma bai ya iya zuwa jami'i saboda tsuwa kaga wannan shine arzul umr wadda amma kuma yana zamantowa rayuwa kyakkyawa wannan rayuwa na tsuwa yana zamantowa kyakkyawa in mutum ya yi aiki na kwarai lokacin samantaka shi ko kuma ya dage ya yi riko da ayyuka da kwarai da kai la ya'lam ba da ilmi shahayya kai yani bai san komai ba bayan da yana da ilimi واضح da akwai irin yani irin wannan ayar ko kuma irin wannan bayani a cikin suratul nahl wanda Allah bauki yake cewa wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardil umri likay la ya'lama ba'da ilmi shay'an inna Allah alimun qadir jayd wala kana shine ishara zuwa ga tafsiri na dhahak shi imam dhahak ya fassarta ثم رددناه إلى أسفل السافلين شيني رددناه أو رجعناه إلى أرض العمر واضح؟ سيما داو كان تفسير نبي شيني يعني الله ما أكن سلكي تاردا يا أهل أم أدم شيسا ما في يوم ما لم تفسير كواء العلامة ابن كثير دكما الإمام الألوسي ديكا سنتي أبن دي في فسر دي تفك أرفي شيني فسر دي تفركو wada cewa asfali safilin shine ad-darajat aw ad-darakat min an-nar yani asfali ad-darakat min an-nar shine ake dafi wadih yani fassara ta farko tahi yani kusa da ma'ana din ita ma ta biyu ma tana bada wata fa'ida mai zaman kanta shine laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim tabbas mun halicci dan adam a mafi kyawun sura mafi kyawun kama mafi kyawun halitta ثم رددناه سنن ان بي با aiki na kware ya an kadarta in bai ba aiki na kware bai tashi bada yin aiki na kware radadnahu zamu maida shi asfali safi zuwa mafi kaskancin kaskato cikin wutar jahannama mafi zurfin daraja ta wutar jahannama shine kasan wutar jahannama yani me yake suna ibn sa'di a tafsirin shi yace mawdi'ul usad gurin masu sabon Allah ne ad-darakat min an-nar gurin masu sabon Allah ne shi yasa munafikai ma an kai su duk wani gungume mai sabawa Allah mai dauke sarki mai tamarrudi akan mai hoto da Allah mai dauke sarki ne ne gure shi shine asfali ad-darajat to he Allah ya togaci ya hudda wa'inda suka yi imani yace illal ladina amanu banda wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari suka yi imani suka yarda da imani rukunin imani suka yarda da Allah maɗaukakin sarki sannan kuma Allah wa amilu salihati suka yi aiki nagari ya sharadi guda biyu sharadi na farko ya kasance an yi shi ne dan Allah da ikhlasi sharadi na biyu ya kasance an yi shi ne akan koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce innal ladzina amanu banda wanda suka yi imani su wannan suna da wannan lada wanda ba a yankewa falahum ajrun wannan suna da lada ghairu mamnun wanda ba a yankewa malamai sun fasarta ghairu mamnun mamnun shine ghairu maqtu'un anhu wa hiya aljanna darul muttaqin ba a yanke musu wadah wannan sune me yake suna abinda Allah maɗauki sarki ya rantsu akan shi to baitin an bayyana halitta dan adam Allah maɗauki sarki halitta dan adam a mafi kyawun sura to kuma wannan dalili ne akan cewa Allah maɗaukakin sarki yana iya tado dan adam baitin ya rididdige ya koma kasa domin shi ya kirkiro halitta shi idan ka sallama ka yarda da Allah shi ya halitta to ta da wannan halitta maida ta yanda take shi ya yi sauki shine malamai suke cewa al-imanu bil bada'a yusbitu al-imanu bil i'ada kayi imani da Allah ya kirkiri halitta dan adam to yana lazimta ma wajibi kayi imani da cewa Allah yana iya maido halitta dan adam bayan ya rididdige ya koma kashi kasancewa yani mushrikai suna daga cikin wanda suke ganin man yuhyi yudama wa hiya ramim wane ne zai halitta wannan kashin bayan ta rididdige ta koma kasa waye zai iya suna inkarin haka shine Allah maɗaukakin sarki ya yani ya raddi akan su a wannan ayoyin guda biyu wanda zamu ji an karanta mai su insha Allah faddal shukran
fama yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin
ya Allah maɗaukakin sarki yace fama yukazzibuka ba'du biddin menene yake sanya ka ga ƙaryata bayan an maka wannan bayani ba'du bayan an maka wannan bayan hujja ta bayyana gare ka me yasa kake ƙaryatawa biddin kake ƙaryatawa da sakamako kake ƙaryatawa da ranar tashin kiyama kace bayyayuwa a raya mutane a tada su kuma a ce za a musu sakamako me yasa kake karetawa bayan duk wannan bayani ya gabata ka yarda kai imani Allah ne mai aukin sarki wannan halitta ya halitta dan adam a mafi kyawun sura mafi kyawun kama to me yake sanya ka ya kareta da addini kalma ta addini anan gurin ta zo ana nihi da ita ranar sakamako addini sakamako nan ya zo da haka to kalma ta addini tana zawwa ta bada ma'ana sakamako kamar a hadisin da yake kamatu dini tudani duk da akwai magana wajen inganta shi sannan kuma da cikin suratul fatiha iyyaka na'budu maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako wada faddal
maliki yawmiddin
da ka fara madadin da farko
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين
يوه هي مغنى معناتا أميك مالك يوم الدين مملك الرانا ساكمكو كاقا دكا وإنه نقول عران أنا نفن دا الدين شيء ساكمكو واضح الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ميهانك ليشيني واندا يوا كنش ساكمكو يكد الدكا كنش يوا كنش حسابي yayi aiki domin ya amfane shi bayan mutuwa wannan hadisi da shi ma da akwai ɗan ta cewa a wajen inganta shi amma dai yani ma'anar shi dai tana kwadaitar da mutum ya kama jiki ya aiki na kwarai wani lokaci kuma hallo addini ya zo ana nihin da shi al-islam ana nihin shi musulunci wani lokaci addini ya zo ana nihin da shi musulunci na'am
inna ad-dina 'inda Allahi al-islam
kaga nan addini yazo ana yin da shi musulunci inna ad-dina 'inda Allahi al-islam wannan lokaci kuma addini he yazo ana yin da shi ibada ibada wanda dai ka sani wama umiru
illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din
ala lillahi suratul zuhr
ala lillahi ad-dinul khalis
wa innan guraran ana nihin duka ad-din bi ma'ana ibada ala lillahi ad-dinul khalis na Allah ne ibada wanda take mai ikhlasi wama umiru ba umarce su ba ana magana akan yahudawa illa liya'budullaha sai dan su bautawa Allah mukhlisina lahu ad-din suna mai kebance mishi ad-dini suna masu yin ikhlasi a ibada haka wanda kenan shi yasa a irin wannan gura in ka zo sai ka duba ga siyakin akan me yake magana yana magana ne akan ibada ibada ne yana magana akan addini musulunci yana magana akan sakamako sakamako ne wadah Allah ya taimaka Allah sai alkhairi kenan fama yukadhibuka shi yasa za ka kuskure ne yanzu mutum ya tashi yace fama yukadhibuka ba'du menene yake sanya ka ka karyata bayan wannan bayanin da aka ma ka karyata da addini ba shi ba yake nufi ko ka karyata da musulunci innama fama yukadhibuka menene yake sanya ka karyata ba'du bayan bayanin nan da aka ma biddini da sakamako shine mushrikai suna karyatawa cewa ba a yi ba sakamako ba a tada mutane ba daga cikin kabarkansu ba a maida su ba a halittar su bai cin sirrin da gida sauransu suke inkarin haka wadah shine me zai sa mutum ya yi inkarin maido halitta bayan kayyare cewa Allah maukin sarki shi ya halitta wannan dan adam din a mafi kyawun sura to maido shi bayan ya lalace ba shi ne sauki ba akan kibro halitta shi shine asan bayan da yake wada fama yukadhibuka mala yace fama sababu takdhibuka ayyuha al-insan ba'da hadha al-bayan wa ba'da wuduhi ad-dala'il wal-barah me dauke ka kake karyatawa bayan wannan bayanin bayan dalilai sun bayyana cewa Allah maɗauki sarki mai kudura ne mai iko ne akan dawo da halittar dan adam ya tada su ya kai su zuwa ga tashar kai ran tashar kiyama ya yi musu sakamako zuwa ga ard al-mahshar ya kai su zuwa ga farfajiya da kiyama ya yi musu sakamako me zai ana me yasa kai kake karyatawa bayan kayar da cewa Allah shi ya halitta ta farko wada to mallam oke sarki shi halicci dan adam tun yana asalin shi da haka ya kai zuwa ga ƴaƴan dan adam din ƴaƴan annabi adam din nutfa ta maniyyi daga nutfa ta maniyyi halaka gudan jini daga gudan jini mudgha me yake suna gudan tsoka daga nan kuma aka sanya wa mata kashi daga kashi sannan kuma hallo aka busa mishi rai daga nan kuma hallo aka aihe shi daga nan kuma hallo Allah mauke sarki ya raya wani wani ya kashe shi tun kahin ya girma sannan kuma hallo baitin an kashe shi ya riddige kuma yana da iko ya maido shi domin shi yayi dan adam duka wannan barahi din wannan kenan shine abinda yake baya me yasa kuma suke kareta da ra da sakamako suna kareta da sakamako saboda sun yi banna sun san da akwai matsala dan haka ce da akwai sakamako da akwai matsala shi yasa galiban za ga duk wanda yake inkari da ranar tashar kiyama wallahi dan banza ne mabannaci ne barawo ne dan fashi ne maznati ne banda banna babu abin da yake wallahi shi yasa babu musiba ne a ce wanda yake mai laihi ne dumudumu a yi ta karanta mishi falsafa nan da zai yarda ya ce a na yarda don hankali ne ya kwanta ba yana dinga rikewa ba za mu je can a yi min azaba da sauransu shi yasa banna ce shi yasa ya kamata irin wannan matar da ta yi falsafa da sauransu wanda su dinga koya ya kasance suna da aqida don su jawo hankalin yani samari ko kuma masu zuwa karatu insha Allah sai Allah mauki sarki ce alaysa Allahu bi ahkamil hakim shin Allah mauki sarki ba shi bane bayahi masu hukunci cikakken hukunci ko kuma alaysa Allahu bi ahkamil hakim shin Allah mauki sarki ba shi bane ba yahi masu hikima cikakken hikima kenan alaysa Allahu bi ahkamil hakim shine hikmatan wa hukman Allah mauki sarki yahi cika hukunci yahi cika hikima tabbas haka ne wannan istifham ne takriri yani ana ma tambaya ana so a tabbatar ma da abinda ake ma tambaya wannan shine haka yake wadah alaysa Allahu bi ahkamil hakim ya zo a hadisi amma hadisin yana da rauni akan cewa manzo Allah sai ya kasance in ya karanta surati tin in ya kawo wannan karshen wannan aya ya ce bala wa ana ala zalika min shahidin tabbas haka ne ni ma ina daga cikin wanda suka sheda amma hadisin yana da rauni sannan kuma hallo ya zo akan cewa umarni ne ma manzo Allah amma dai hadisin yana da rauni kenan tunda yana da rauni ba a yi ba aiki da shi a wannan gurin wallahi amma ba laifi bane baitin ka karanta wajen ma'anar ka gane ma'anar a cikin bayanin da kake kace in na sheda da haka wallahi amma kuma ka karanta a cikin sallah ko makamanta haka yani wannan yana buƙatar hadisin ya tabbata ya inganta da wannan shine alaysa Allahu bi ahkamil hakim shin Allah ba shi bane ba wanda yayi masu hukunci hukunci cikar hukunci tambaya ce istifham takriri ne tabbatarwa ce ake sannan kuma hallo wasu malamai sun ce bi ahkamil hakim wanda yayi masu hikima cikar hikima lillahi yani Allah mauki sarki shine yake cikar hikima hikmatun baligha hikima wadda take cikakka wadda take makura da azanci ya cika wadda sai wannan me yake suna ita ce suratul til ko to suratul til yani mun yi isharar mun ce a karshen yani tafsirin ta kafin mu shiga sura ta gaba za mu haɗi wata latifa wani abu da ya afku wani ne a zamani na Imam al-Qurtubi ya haɗi wannan kissa a cikin tafsirin shi yace a zamani na wani me yake da suna zamani na khalifa al-Mansur da akwai wani Isa al-Hashimi ɗaya daga cikin manya ne a zamanin mulkin na khalifa al-Mansur kana ya kasance yana son matar shi so wanda yake mai tsanani ko ana cikin hira da yaga ta yi kyau ta yi kwalliya yace ki na sake ki saki uku in bake ba wata kyau in dai har ke baki ba wata kyau na sake ki sake uku to ita kuma sai tare da kanta tace kai sakin nan yayi ta yaya zaka ga wanda wata ga haske shiga waye ga waye wadda sai yani ta tashi ta tafi gidansu matsala abu ya kai zuwa ga gurin shugaba khalifa Mansur a lokacin he aka daman galiban kuma a zamanin da malamai ne suke zama tare da shugaba faqihai duka faqiya aka tattara su a lokacin suna zaune dukan su kowanne yace kai ta saku shikenan sakiya abu sai ɗaya daga cikin me yake suna malaman da akwai wani faqihi daga cikin daliban ko kuma mabiyan mazhaban ta Abi Hanifa yayin shiru bai ce komai ba kaga wani ladabi ko da kana da ilimi ba so kai tasarrufi wajen gwada shi ana so ka bi a hankali da akwai lokacin da zai zo da ƙarfi da yaji za a kama a ce dole ya kai kai abi a hankali taki da yake ana ne yayin shiru ya zauna yayin shiru shugaba Khalifa al-Mansur ya ga ya ganshi a zaune yayin shiru ya koma ge ya ce kai ya akai kai shiru ya ce na ga koda magana ne ana cewa ta yi saki sakin bai yi ba ya ce Allah madaukakin sarki ya ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ya ce yani falaysa shay'un ahsanu min al-insani khalqan wa suratan wa taqwima babu abun da ya halitta dan adam kai dan haka saki bai yi ba haka wannan yake nuna cewa in kaga an ce a gagashin aya za a huddo hukunci na fido ba abun mamaki bane kaga yanzu wannan ayar nan in a ce ma yanzu mutumin da ya ce mata shi ta yi wata kyau sakin yayi ko bai yi ba ba kowa ba zai iya cewa ayar nan a iya huddo hukunci a gagashin ta wadah shine wannan kidan latifa nan da imam Qurtubi ya rawaito wannan malamin da yayi wannan istinbatin Allah shugaba a lokacin yasa aka karrama shi yani Khalifa al-Mansur yasa aka karrama shi aka darasa shi dalilin wannan kokarin da yayi sai mu ta yi zuwa ga sura ta gaba suratul sharh ko kuma al-sharh ko kuma suratul alam nashrah duka sunayen ta ne wadah suratul sharh suratul alam nashrah suratul al-sharh wannan sura tana bayani ne akan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da darajar shi sannan kuma allo da matsayin da gare shi a gurin Allah madaukakin sarki sannan kuma allo tana bayani akan ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yalwata kirje shi da haskaka yani zuciyar shi da hikima da sani na ilimi na alqur'ani da na wahayi da tsarkake shi daga dukkanin zunubi wanda in yayi sa a fardan in a fardan ta yayi barantana ma bai ba da wanda in anan gaba zai yi su barantana ma bai yi ba duka tana magana ne akan haka sannan kuma hallo wannan sura tana kwantarwa da manzalar su sama hankali a lokacin yana rayuwa a garin Makka mushrikai suna tutatar da shi suna kwantar mishi da hankali akan cewa nasara za ta zo sauki zai zo sannan kuma hallo wannan sura tana nuna wa manzalar sama baitin ya gama da al'amurkan duniya ya gama jihadi ya gama waye to ya tabbata a maida hankali zuwa ga ibada ga Allah madaukakin sarki almim da wannan ita ce suratul insyirah wadda makkiya ce tana da aya guda 8 kamar yadda sura da ta gabata suratul ti wannan ita ce suratul asharh malai na ya karanta mu insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
نعم وانا اتيت سورة الشرح وانا آيون زام فرد سوسا نوكما لهم تقبا إن شاء الله إن لوقت يا بام داما Allah ma'aukin sarki ke cewa alam nashrah laka sadrak shin bamu yalwatar da kirjinka ba tambaya ce istifhami ne at-takriri tambaya ce wanda take tabbatar da abin da aka yi tambaya akan shi shin ba na baka ba kuɗi yani in yani alasan misali a ce ɗane da uba sai ya ganshi ya tsaya yana neman amsa abinci a gurin wasu eh ce shin ba na baka ba kuɗi da zaka kai makaranta kaga me yake tabbatar mishi na baka to wannan shine ake ce mishi al-istifham at-taqriri tambaya wanda ke ta zamna ta tabbatar da abin da aka yi tambaya akan shi wadah alam nashrah laka sadrak shin ba mu yalwatar da kirjinka ba muka baka annabci sai kuma muka haskaka kirjinka shine yalwatar da kirji da shari'a da ilimi na addinin musulunci فمن يريد الله ان يهديه فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام الله زي يلوتر da kirjin shi ya amshi musulunci to har kun musulmi a wannan al'umma wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya dauki duk wani abin da ake bukata na musulunci kuma ya isa natija ta yalwatar da ijin nashi da aka yani inshirah as-sadr inda aka shi ne Allah ka sake yace shin bam yalwatar da ijinka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a wal iman da imani wa nuril qur'an da hasken alquran wadah shi ne Allah ka sake mishi ya wannan tabbai istifham da takriri da bayyana ni'imar da ya mishi Allah mawauke zarki ya haskatar da gareje shi Ibn Kasir yake cewa nawarnahu sadraka mun haskatar haska kirjinka waja'alnahu fasihan rahiban wasi'an muka sanya shi mai yalwa kuma hannu mai daukan duk wani abin da aka yi mishi shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo ya shake shi ya ce ba ni sadaka ya dauka ya bashi baya maida mishi wani magana saboda yalwar da kirjin shi yana iya daukan mu'amala kowa saboda shi annabi ne na dukkanin al'umma wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin
to saboda al'umma gabaki daya talikai gabaki daya ka toshi zuwa gare shi shi yasa yake da yalwar kirji yanda zai iya mu'amala da kowa wadah wannan kenan shine yani Allah mawauke sarki yalwatar da kirjin shi ya sanya shi na iya daukan komai haka kuma hallo Abu Hayyan yake cewa sharh as-sadr تنويره بالحكمة وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه وهو قول الجمهور إذا قد تكلم على ما تفسير أبو حيان يكتوى شرح الصدر يلوة الرجال عندما أكوى مزال السبع تنويره بالحكمة حسك كاشد أكيد حكمة تأنبت وتوسيعه دكم يلوة تاشد أكيد دومين أوكي وحي ومو وحي هو بكام من زمن واضح domin ya dauki wahayi ya isar shine ibnu hayyan yace wannan shine magana ta jumhur amma da akwai wasu malamai sun fassarta alam ne sharh laka sadrak shine yani ya tsaga kirjin manzo Allah sama da aka yi lokacin da yana yaro yana gurin Halimatu Sa'diyya mai wada ta shayar da shi yana gurin wada ta rene shi wadah yana gurinta lokacin da aka tsaga kirjin shi malaika jibrilu ya tsaga kirjin shi wanda kissa dai imam muslim ya rawaito ta daga Anas bin Malik Anas bin Malik yake cewa malaika jibrilu ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a lokacin yana wasa da yara he ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da shi he ya yani tsaga kirjin shi sai ya huddo me yake su za zuciye shi da ya huddo zuciye shi a jikin zuciye he hudda wani dan tsoka yace hada hazzu shaytan minka wannan shine raban shaytan daga gare ka an hudda shi dan haka kai ma'asumi ne hada sai he hudda shi yadda sannan he wanke wannan zuciya da akan wani kwano ko kuma wata tasa ta zinariya da ruwa na zamzam sannan kuma he lallabe ta ya maida ta zuwa gunta yara da suka ga wannan abin da aka yi da akwai matsala yaro ya ga an kama da wai sai suka yi gauga suka je suka sami Halimatu Sa'diyya murdi ashi suka ce ai Muhammadu an kashe shi sanin annabi Muhammad suka ce an kashe shi haka ne abinda idan sai ya nuna musu shi yasa mutum bakka mishi jayayya bakka mishi gardama akan abin da ya gani da idan a fatumarunahu ala ma yara su ayin da suka gani kawai kisa ne wadah da aka zo tarban shi aka ganshi ya yani kalan shi ta canza ya zamto na qiyan tsabtacce mai haske yani wannan shine kidan kissar da imam yani Anas bin Malik ya rawaito he Anas bin Malik yake cewa imam muslim ya rawaito daga Anas bin Malik a kitabul iman he Anas bin Malik yake cewa wa kuntu ara asra al makhyat fi sadri yace ina ganin me yake suna gurbi na inkewa a irje shi gurbi na inkiya gare shi to wasu malamai da tosi suka ce alam nashrah laka sadrak shine wannan sharhi yalwa ta kirjin da aka wa manzo sama aka tsaga aka hudda wani abin da yake cikin zuciya wannan shi yake amma da yake yani ayat tana iya daukar dukkanin wayannan ma'anonin shi yasa malamai da tosi sai da wata kaida suke cewa idan aya tana iya daukar ma'ana biyu ko sama da haka kuma babu cin karo a junansu ba ne fiye da yake ma'ana eh inda akwai cin karo ne a nan gona za a yi binciki wai yayin karhin dalili wadah jid shine alam nashrah laka sadrak shin bam yalwatar da kirjinka ba ka gani ima ce aka wa manzalar sama Allah yana karrara mishi ni'imar da ya mishi wada sai kuma Allah ma oke sai kace wa wada'ana anka wizrak shin ba mu dauke maka ba dukkanin zinubanka wanda kai su in kad an kadarta kai da wanda kuma ba kai su ba in an kadarta za kai wannan ba ana nihin ba da akwai zinubi ko yayi zinubi la in an kadarta yayi an dauke in an kadarta zai a nan gaba an dauke wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daman kuma annabi ma'sumi ne shi kuma ma'sumi Allah ne yake sanya mishi isma ta yanda ba yayi ba zinubi ko da yayi kuma an gafarta mishi bana ta ba yayi ba shi yasa Allah yake sarki yace inna fatahna laka
inna fatahna laka fatahan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
الله ما اوكي سي محل الشاهد الله ما اوكي سي يتي الله زي يا غفرتا مكا ابند كاي نا ذنبي انا ابايا ده كما ابند انان غبا زكاي برانتا با كما الله يا سانيا مش اسما بيايي ما تو غايا تي تا انونا ما مرتبه ده درجه تا النبي محمد صلى الله عليه وسلم واضح وني كان شي ني shi yasa yani koda yayi ijtihadi a abinda ba ai ba wahayi sai ya bada fatawa ko ya shiryar yayi kuskure Allah madaukakin sarki in zai mishi mu'ataba sai ya fara cewa an yahe ma me yasa kai kaza afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyanaka allazina sadaku wa ta'lamu alkadibi kaga afallahu anka an yahe ma me yasa ka musu uzun game da munafikai da suka ce za su bar suna so su zauna basa je ba yaki wada shine kenan wa wada'na anka wizra muka dauke maka yani zinubi ko kuma nauyi wanda yake kanka wanda kai ko wanda baka yi ba in an kadarta ya samu in an kadarta za kai wada alladhi anqadha dhahrak wannan dai zinubin wanda ko kuma nauyin nan wanda an kada zaharaka ya nauye ya gadan bayanka asali na kalma na an kada ha kalma na an kada ko kuma ita ce an naqid shine kara da ake ji din an dauki kaya an wa raqubi daftin kaya ina ta yaza dangajin kara wannan shine ake ne to tsaba misali ne aka yi zinubi mutumin kwari annabin Allah yana ji shi kamar yani nauyin kaya ne laftin kaya ne aka dora mishi to Allah ya madauke sarki ya dauke mishi wada ya dauke mishi wai wannan kadarta ce in ya kasance barantana kuma yani sahibu shari'a ma'sumun manzalar sama yana da isma wannan ne daga cikin ka'ida usuliyya manzalar sama ma'sum ne yana da isma la yani yaqtarif dhanban bayyayin zulubi bayyawa afka cikin laifi amma da haka an dauke mishi baitin yana da isma kariyar da aka sa ta yinda bayyawa da bai aiki mumuna ta wannan shakku sadar inda aka hudda raban shedan kuma shedanin da suke sa mutun yayi aiki mumuna Allah ya musulantar da shedanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai da ya bayyana a hadisi Allah ya musulantar da shi ya zama mumuni na gari na kwari to mu kuma hemu kama jiki mai ta istighfari ba a ce ba musuntar da namu wada jayid kina Allah maukin sarki yace wa wada'na anka wizrak mun dauke ko kuma mun gusar maka yani wizrak yani nauyin da yake kanka shine zinubi in kai ko kuma in zakai anan gaba kadartawa ce allazi anqadha zaka wanda ya nauye gadan bayanka azhar shine gadan baya wada wannan kaga yana ana bayani akan yani darajar da manzalar sama yake Allah madaukakin sarki ya dauke mishi duk wani yani jayyin muna iya dan kara mai ida sa wannan aya Allah madaukakin sarki ya dauke mishi duk wani laifi ko zunubi wanda yayi ko kuma zai yi in an kadarta in zai iya kasancewa sai kuma aya ta karshe wanda zamu bayani akan ta shine wa rafa'na laka dhikra Allah madaukakin sarki yace kuma mun daga ambatanka a mutanen farko da mutanen karshe mun daga ambatanka har abada ana ambatanka shi yasa manzalar sama a duniya babu annabi ko kuma babu mutumin da ake ambaton shi da yawa sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine malamin tafsir suke ce alaina maqamaka fi dunya wal akhirah waj'alna ismaka maqrunan bismi Allah ma okay sarki yace na hada sunanka tare yake da sunana in an ambace ni sai an ambace ka dan mutum zai shiga musulunci sai ya yi kalmar shahada yace ashhadu allahu la ilaha illa anna muhammadar rasulullah mai yin kiran sallah mai ta da ikama mai yin tahiyya mai yin khutba limami duk wani gurare yani da ake yi na addini zaka sai an hada da annabi Muhammad rasulullah an hada da sunan manzo sama alqur'ani akuraye da dama billahi wa rasulihi da sauransa hada sunan manzo sama da Allah sai kuma hallo me yake sunan annabawa gabaki da Allah mai sarki ya dauki alqawli su yi imani da manzo sama a gurguje Hassan bin Sabi yake cewa wa damma ilahu usman nabiyyi ila ismihi idha qala fil khams al mu'adhdhin ashhadu wa shaqqa lahu usman wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fa dhul arsh mahmudun wa hadha muhammadu Hassan bin Sabi yake cewa Allah ya hada sunan shi tare da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mai kiran sallah zai wada kalma ta biyar dole sai ya hadi sunan manzo Allah sallallahu shine Allahu akbar kalma biyu ko ashhadu allahu ilaha illa ashhadu allahu ilaha illa allah tabiyar wace ce ashhadu anna muhammadar rasulullah haga ya hadi Hassan bin Sabit kenan sha'irur rasulullah sallallahu mawaqin annabi muhammad sallallahu ba waka ba da kade da kade da rere waqi wadah yani shi'r na larabci wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu kuma sai ya huddo mishi suna daga sunan shi yani daga sunan Allah aka hudduwa manzo Allah san suna shine yace fadhul arshi mahmud ma abutun al arshi Allah madaukin sarki mahmud ne wadah wa hada muhammad shi kuma wannan muhammad ne ka istiqaqi sunan ma da gare shi daga sunan Allah da aka istiqaqi almuhim wannan shine ne a takaice ne me yake suna bayani akan wannan ayoyin guda hudu insha Allah sauran ayoyi kuma hallo bayani zai zo akan su a darasi na gaba ko insha Allah wala Allah da akwai dan karin bayani me yake suna gobe insha Allah in za mu ci gaba da tafsiri insha Allah da akwai dan sauran karin bayani da wasu idafat dadami insha Allah abinda muka fadi daidai Allah sai ya tike mai zanna hasatu mu abinda muka yi kuskure Allah gafarta ma subhanaka allahumma bihamdik la shakka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk